aje da misalin karfe 11 na dare ne dai wasu mata biyu ƴan kunna bakin wake suka yi hari kauyen Mandarare dake karamar hukumar Kwandiga a jihar Borno inda suka kashe wasu mutane biyar sannan suka raunata wasu guda shida a sanarwar da mataimakin hudar jama'a na rundunar ƴan sandan kasar dake jihar Borno Murtala Ibrahim ya aikewa manema labarai ta hanyar sada zumuntar WhatsApp wanda ma ya tabbatar da aukuwar lamarin inda yace sun riga sun kwashi waɗannan mutane da suka samu raunuka kuma an kai su asibiti don yi musu magani ko a jiya ma dai hukumar ƴan sandan ta tabbatar da aukuwar wani tashin bom din da ke ya auku a ranar daren Laraba inda wasu mata uku ƴan kunna bakin wake suka yi ƙoƙarin afkawa cikin garin Maiduguri sai dai a cewar sanarwar jami'an tsaro da ke sintiri sun taka musu birki yayin da suka bindige dukkanin waɗannan mutane guda uku sannan bom din ya dinga tashi a jikinsu ɗaya bayan ɗaya sai dai sanarwar ya ƙara da cewa wani jami'in soja guda ya ji rauni sanarwar ya ce wannan lamari dai ya auku ne a kusa da wata mashiga inda ake binciken ababen hawa da kuma ake kira Guantanamo wato ta hanyar da ake kira Muna Gares wanda kuma suka ce sun isa zuwa bincike a wannan wuri irin wannan hari-hari na kunna bakin wake dai ya zama tamkar ruwan dare a garin Maiduguri da ke waye da irin matakin da jami'an soja suke doka wanda ko a baya ma babban hafsan sojan kasar Lieutenant General Tukur Bartai ya alƙawarin soma amfani da karnuka masu sunkuna mutanen da ke dauke da wasu abubuwa wanda hakan ne ma ya sa ni tuntuɓar mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na rundunar sojan operation lafiya dole ke garin Maiduguri Kano Umachuku wanda ya tabbatar min da cewa yanzu hakan akwai waɗannan jami'an soja da ke amfani da waɗannan karnuka amma suka zaga wurare ne musamman ma wuraren da suka kamar ana zaton akwai wasu irin waɗannan mutane a wani rahoton na daban kuma a ce ne wata babban kotu da ke garin Maiduguri ta yanke hukuncin ɗaure shekaru biyu ga wasu mutane biyu da taron naira miliyan biyu za ka ce an samar da laifin karkata shinkafan ƴan gudun hijira wannan mutane dai da suka haɗa da wani kansila da kuma wani mutum guda da aka ce dukkaninsu sun haɗin baki ne wajen saida wannan abinci da kuma ya kasance na ƴan gudun hijira ne daga karamar hukumar Mafa wannan shinkafa dai da aka ce sun karkata buhu 180 ne daga bisani kuma suka karkata buhu 65 wanda hakan ne ma husa hukumar EFCC gurfanar da su a gaban kotu inda ne shari'a Umar Fadawo ya yanke musu wannan hukunci na shekaru biyu a gidan yari da kuma taron naira miliyan biyu ga Umar Ibrahim da ya kasance kansila da kuma Alex Zanjibe da aka ce ɗaya daga cikin ƴan siyasa ne Barrister Carlos News dai shi ne lauyan hukumar EFCC da kuma suka shigar da wannan ƙara ya ma manema labarai ƙarin bayani bayan kaddamar da wannan hukuncin kamar haka
sai hukunci an riga an yi kuma mu zama mun zo ne mu tabbatar akan cewa an hukunta su akan doka kuma gashi duk kaji hukunci abin da zamu ci mun aiki mu kuma alkali ya yanka irin hukuncin da aka yanka zai sa mutane su gane su daina irin wannan abin a ƙasa saboda muna so mu kasance free of financial crime kuma mun tabbata kuma wannan hukuncin shi ne farko da muka samu a Maiduguri yadda suka samu ya shi ne na farko da mu kan Maiduguri zama office muka samu
Barrister Carlos Musu kenan ya daga cikin lauyoyin hukumar EFCC ya bayani game da hukuncin da aka yanke ma wasu mutane biyu da aka sun karkata abincin ƴan gudun hijira na karamar hukumar Mafa da ke jihar Borno Ahmed Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.